Mbe sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM musamman dangane da batun yajin aikin da kotuna suke yi wanda ungiyar ju sun ta dauki matakin rufe kotuna tsawon sati 9 kenan. A dan haka muka tuntubi rundunar yan sanda a nan Kano ta bakin mai magana da yawun rundunar wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa a dangane da wato yanda suke yi da waɗanda ake zargi da aikata laifi. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, wani lokacin zaka ga rundunar ku ta kama mutane waɗanda ake zargi da laifuka musamman irin su laifukan fyaɗe ko fashi da makami ko wasu manyan laifuka dai. Irin waɗannan mutane idan kun kama su a daidai irin wannan lokaci ya kuke yi da su ganin cewar kotuna suna rufe, sannan kuma laifi ne wanda kai tsaye ba za ku iya ba da belin mutum ba, ya kuke da irin waɗannan mutane?
To alhamdulillahi, kamar yadda sashen wurin na dokar ake ɗan sanda wato police act and regulation ta Canada, aikinmu ne kare lafiya da kuma tsaron al'umma. Laifuka da ake aikatawa akwai laifuka kala uku. Akwai ƙaramin laifi wanda ake cewa minor offense, akwai tsakatsaki misdemeanor da kuma felony wato babban laifi ke. Waɗannan laifuka doka ta ba da dama za a iya ba da daily na guda biyu a cikinsu, wanda duk wanda kuma ya zo ganinmu saboda kotuna ba ta aiki mukan ba da daily ba ma sai mun kulle mutane ba, wanda ba wai an gama case kenan ba in an dawo wato kuma za a ci gaba da case kuma in ta kai a gurfanar a gaban kotu domin a yi hukunci.
To kamar su masu manyan laifi idan an kama su musamman ganin cewar mutum ana zarginsa da kisan kai ko fashi da makami, wani lokacin ba a ba da belinsa kai tsaye, ko irin wannan ya kuke yi da su?
To wannan mukan ajiye su, mukan ci gaba da gudanar da bincike, wanda da yawa ma a cikin mun samu nasarori da dama wato na gudanar da bincike akan irin waɗannan. Idan yake cewa kotuna suna aiki, su kuma dama wannan laifuka manya-manyan ba a cika samun su sosai ba, muna nan mun tara su muna bincike, aka kuma su ba kotu tana dawowa za mu kammala mu gurfanar a gaban kotu domin a yi hukunci.
To mai sauraro DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan aka saurara, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda a nan Kano. Ni kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.